Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da rukunin gidaje mai ɗakuna 200 a yankin Daudu dake karamar hukumar Guma a jihar Benue. Rukunin gidajen wanda shine na farko da Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar zai kasance matsuguni na dindindin ga waɗanda bala'i ko wani tashin hankali ya shafa har sai sun samu natsuwar da za su koma yankunan su na asali. Da take kaddamar da rukunin gidajen, wakiliyar hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya da ƙasashen Afirka ta Yamma, Angel de Conge a Tangana, tace kasancewar jihar Benue ta sha fama da rikicin cikin gida da matsaloli tsakanin makiyaya da manoma ya sanya fiye da mutane 300 gujewa daga mahallansu.
It is about having people being protected, especially when you talk of vulnerable women and children.
Tace babban abin da ƴan gudun hijirar ke bukata shine tsaro da samun rufi a kansu, musamman wa mata da yara. Madam Angel tace da dama suna bukatar abinci da sana'o'i da za su inganta rayuwarsu. Shi ya sanya hukumar zaben waɗansu da ta kai jamhuriyar Benin don yin nazarin wani shirin noma da kiwon kifi da na dabbobi irin na zamani mai suna Songhai Project don samar wa ƴan gudun hijirar a wannan matsuguni. Mataimakin gwamnan jihar Benue, Benson Abuonu, wanda ya karbi gidajen a madadin gwamnatin jihar Benue, yace kananan hukumomi 12 ne daga cikin kananan hukumomi 23 dake jihar suka fuskanci munanan ayyukan ta'addanci wanda ya sanya dubban jama'a ke gudun hijira a ciki da wajen jihar.
It has proven that with good collaboration, especially between government and development agencies like the United Nations, value can be added to the lives of our vast population that have become victims of these crises.
Yace samar da matsuguni na dindindin wa ƴan gudun hijira a jihar ya nuna kenan idan akwai kyakkyawan haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da hukumomin da ke hankoron ci gaba kamar Majalisar Ɗinkin Duniya, rayukan al'umma za su kasance da daraja, musamman waɗanda aka yi wa barna sanadin tashin hankali. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Benue, Mr. Boniface Odese, yace gwamnati za ta sa ido sosai wajen kula da gidajen.
Za mu state na kwamati duk da mutanen da zuwa aka kore su sun zo suna ciki. Za mu doka sunayensu a yi rijista na komai da komai, mu san wurin da aka kore su, mu san wurin suka kore su sun zo nan, kuma mu tambaye su abin da yake damu su, to da mu san abin da za mu yi.
Gwamnatin jiha tana da niyyar gina ma waɗansu irin waɗannan gidaje musamman a wuraren da aka samu tashin hankali.
Ka zuba gaje can a gan kusa da makod din nan, in ka ga na kudu kaga akwai dogon gidaje wurin, shi ma IDP camp ne. Federal government tana yi, state government na mu sun samu kudi za su yi zai ko ta ina.
Na kuma ji ta bakin waɗansu da ke gudun hijira wanda tuni suka mamaye ɗakuna.
Sunana Tikwasi Nyetar. Ni gani ba abin da zan ci kenan. To na ji labari ta ce na zo na shine zan samu abincin da yara na.
Victoria mun gasuwa da yara mu da sun taimako mu mun samu ɗakuna da zamu huta da raimu. Ba haka ba muna kwana jeje ba wuri da zamu kwanta. Yanzu haka ba mu jin sanyi ba mu jin komai. Bukata mu yawancin yara mu muna da su a jeje diyawa ba makaranta ba asmeti mu to hufi ba mu yi mu samu kafin mu je dan kasuwa mu je mu saya ko magani ba.
Waɗansu ƴan gudun hijira kenan da suka samu matsuguni daga Majalisar Ɗinkin Duniya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Daudu dake karamar hukumar Guma a jihar Benue.